أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mai kowa mai komi, wanda cikin ikon shi ne da amincewar shi ya kadarta haduwar mu a wannan masallaci mai tarin albarka domin ci gaba da karatun mu na littafin talkhisu ahkamul janaiz, wanda yau muna ranar Laraba 29 ga watan Muharram, hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 445, wanda ya daidai da 16 ga watan 8 miladiya ta 2023. Idan ba manta ba, a darasin da ya gabata muna cikin fasalin da malam ya kawo mana bayani game da wato abin da ya dace lokacin da za a raka wato gawa, lokacin da za a dauki gawa kuma a raka ta zuwa makabarta. Malam ya zazzana mana dukkan abubuwan da suka dace game da mutum wato ya zamanto ya lazimce su, kuma abin da ya tabbata daga sunnan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Inda mun gani bayani da malam ya kawo mana na irin wajabci da yazo daga wajen Annabi sallallahu alaihi wa sallama akan yin gaugawa zuwa binne mamaci, wanda hadisi ne daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa asri'u bil janaza fa in taku saliha fa khairun tuqaddimunaha ilayhi fa khairun tuqaddimunaha alayhi wa in taku ghayra dhalika fa sharrun tad'unahu an riqabikum. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ku gaggauta zuwa binne mamaci, idan wato managarci ne mai alkhairi ne, gawar da kuka dauka managarciya ce, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alkhairi ne za ku je ku gabatar da ita zuwa shi, idan kuma sharri ce to wannan sharri ne za ku sabke daga saman kafadunku. Haka kuma mun gani masalar da malam ya kawo mana bayani game da halaccin wato idan za a raka gawa wanda yake kafa ya halatta ya shiga gabanta ko ya shiga bayanta ko kuma ya shiga bangaren hagun, yayi ta ya bangaren hagun ko kuma bangaren wato dama. Kinan sharadin da aka ce ya zamanto kana kusa da wato gawai, idan an dauki gawa babu laihi ka biyo bayanta, babu laihi ka koma bangaren dama ko kuma ka koma bangaren hagun, ko kuma in ma daga gaba kake tahiya, wannan duka babu laihi ya halatta, kamar yanda yake a cikin hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wal mashi haisu sha'a, wanda yake tahiya a kafa daga inda ya ga dama yana iya yayi ta yi shi lokacin da ake raka wato gawa. Amma wanda yake sama abun hawa shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ar-rakibu yasiru khalfal janaiz, wato wanda yake sama abun hawa to yayi tahiya ya bi bayan wannan wato abin da ya sahi gawai, wato ya bi daga bayanta. Sannan kuma wato mun gani wanda yafi dacewa shine hatta kai wanda kake kafa ka bi daga bayan gawai, shine yafi dacewa kamar yanda fada Ali yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa al-mashi khalfaha afdal min al-mashi amamaha, wato ka bi bayan gawa yafi soyuwa, yafi dacewa, yafi falala da ya zamanto ka bi gabanta. Yace ka fadlus salati ar-rajul fil jama'a ala salatihi fadlan, yace kamar falalar sallar mutun da zai yi a cikin jama'a akan sallar da zaka yi wato kai kadai. Da mun sani sallah cikin jama'a Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gayi mana ana lillim kama lada kaso 27 a watar waya 25, to haka ka tahi daga bayan gawa yafi wato ya zamanto ka bi wato gabanta. Kenan yau zan mu tashi mas'ala ta 54 in ban manta ba, haka ne ko? malin yace wa yajuzu rukubu bi shart an yasira wara'aha li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam fil hadith al mutaqaddim الراكب يسير خلف الجنائز لكن الأفضل المشي لأنه معهود عنه صلى الله عليه وسلم ولم يرد أنه ركب معها بل قال ثوبان رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركبها فلما انصرف أتي بدابة فركب فقيل له فقال إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون فلما ذهبوا ركبت واتو مسألة تام سند هدو مالن يكي تشوى يا حلتا كي وند زا أجي أركا غاوة كحو أبن هوا كتي أركا تهي مقبرتا دكي أما دي دشار الإمي كما يندي قباتا أحديث دي قباتا تشوى كبيبا ينغاوي يتي أما كتهي أكفو كشيني يفي واتو دا تشوى yace saboda shine aka samu daga wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba a same shi ba cewa za a tayi raka gawa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hawwani abin hawa malan yace bari hadisi daga Sauban yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wani lokaci an zo mishi da wata dabba ya hausa manta lokacin da za a raka gawa Annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya kiya hau lokacin da aka je an kai mamaci an binne shi da za a dawo sai aka bashi wata taguwa ne sai Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hau ya dawo da ita sai sahabbai suka ce ya rasulullah an zo an baka da za a zo a kawo mamaci an baka taguwa ka hau baka hau ba sai yanzu da za a koma ka hau dan me yasa kenan sai Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace musu innal malaikata kanat tamshi falam akun li arkab wa hum yamshun wato tai mala'iku sun kasance su ma lokacin da za a raka wannan mamacin suna kawo suna tahiya sai ya zamanto bai dace ba shi ya hau wani abun hawa ga mala'ikun Allah subhanahu wataala suna kasa su ma suna tahiya yace falamman sarafu lokacin da aka binne wannan mamaci kenan lokacin da an binne mamaci mala'iku sun tahi Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya hau abun hawan shi ya dawo kenan anan mas'ala abinda zan mu fahimta idan mu a irin wannan lokaci namu da siya ma makabartu suna da nisa da wasu unguwanni kenan wannan ba laihi bane idan ka hau abun hawa an tahi makabarta an binne mamaci amma da sharadi kai wanda kake sama abun hawa kada ka huce wato abin da ya shahi wanda suka dauko gawa ka bi bayan su amma idan kusa ne kuma abin da yafi dacewa shine a tafi wato a kafa a tafi a kafa aje a binne wato wannan mamaci saboda mun gani a baya tafiya wannan a kafai tana ƙara tunatar ma da mutane wato abin da ya shahi lahira saboda ku wanda kun dauko wannan gawa kuna tahiya duk inda kuka biyo kowa yana ganin wane wani ne dan uwan mu mun san shi gashi nan shine a mace za a je a binne shi yana ƙara ma mutane imani yana ƙara ma mutane su tuna ga wato ga abin da zai iske su wato ko yau ko gobe shine ka shirya ma abin da zaka iske gobe ranar tashin alkiyama sannan mas'ala ta gaba malam yake cewa wa amma rukubu ba'da al-insirafi anha fajaizu abin da ya shahi lokacin da za a dawo daga makabarta ka hau abin hawa ka dawo wannan ya halatta bidun karahiyya ba tare da wato wani ki ba saboda hadisin wannan na Sauban da muka gani Annabi sallallahu alaihi wasallam a dawowa shi ma ya hau abin hawa ya dawo shine mallan yake cewa misluhu hadisi Jabir bin Samra radiyallahu anhu qala salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ibn Dahda wa nahnu shuhurin wa fi riwayatin kharaja ala janazati ibn Dahda mashiyan thumma utiya bi farsin uri fa aqalahu ar-rajulu farakibahu hina sarafa فجعل يتوقص به ونحن نتبعه نسعى خلفه وفي رواية حوله قال فقال رجل من القوم إن النبي صلى الله عليه وسلم كم من أذق معلق أو مدلل في الجنة لابن دحدة وتوانا حديثي لما لن يكاو من ينانوني حالة لوكة دزاء داود واتو مقبرتاك هوا بن هوا باب له كما يندى حديث صوبان دي قباتا hadisin Jabir bin Samura yake cewa wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallama ya wuto za a yi ma Ibn Dahda wato sallah za a yi mishi sallah aje a binne shi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya hudu a bancin an mishi sallah sai aka tahiya a kaho ana tahiya za ta yi makabarta sai aka zo ma annabi sallallahu alaihi wasallama bi farasin da doki wanda babu sirri a saman shi da aka zo mishi annabi sallallahu alaihi wasallama bi amsa ba ya hau sai wancan ya zamanto ya darme wannan wato dokin nashi sai da adawawa annabi sallallahu alaihi wasallama ya amshi wannan wato dokin wato ya hau ya dawo kenan wannan yake nuna mana adawawa babu lahi ka hau abin hawa kenan duka shine bayanin da malam yake gayi mana haka adawawa shi annabi sallallahu alaihi wasallama yake bada labari cewa nawa daga cikin wato itatuwa wanda suke na dabino a cikin aljanna ga sanan na ibnu dahdah ne wato yake nuna cewa wato ibnu dahdah wannan dan aljanna ne gashi nan da yawa shibukoki na dabino ma a cikin aljanna wato nashi kenan ala kulli hal wannan ma hadisin yana ma karfafa mana waccan ruwaya wadda ta gabata ta cewa babu laihi idan zaka dawo daga makabarta ka hawa abun hawa sai malam yace wa amma hamlul janazati ala al-araba aw as-sayyara mukhassasatun lil janaiz to nan kuma malam zai shiga wata mas'ala ita ce mine daukan gawa a saman araba idan aka ce araba ita ce kamar irin sharat wanda za a dar mama jaki ko kuma dar mama doki akwai irin wasu gariruwa zaka ga akwai sharat wanda ake dar mama jaki mutane suna hawa kuma nan ma mu ma muna da irin kalanda to idan ake ce ma araba to daukan janaiza daukan gawa a irin wannan wato sharati in ko kuma wato alal sayyara ko kuma a mota a dauki gawa a mota a je makabarta a binne malam yace mukhassasatun lil janaiza a kebance wannan mota a ce ta daukan gawa ce kamar yanda mu anan ai akwai motar gawa da ka ganta ka sani malam yace wata shi'ul mushayyi'in laha wa hum fi sayyara da kuma raka wato gawar da ake yi ga mutane ga baki daya kowa a cikin motocin shi a saman abin hawa an ta yi a raka gawa yace fa hadhihi sura la tashra'ul batta wa zalika lil umur to malam yake ganin wannan abin da ake yi a dauki gawa a mota kuma a cikin mota malam yace wannan bai halatta ba to mun san albani ai da man yanda yake da zafi akan ruko da abin da ya shahi wato dalili kuma akan mas'ala to kuna ji yace bai halatta ba zan mu zo mu shiga dalilin malam akan abin da ya sa yace bai halatta ba yace wa zalika li umur yace saboda abin da ya sa yace bai zamanto ba a shari'a a ringa yin haka nan yace saboda wasu al'amura al-awwal na farko yace ya annaha min adatil kuffa wato daukan gawa a cikin motoci ko a wannan aje abin ne wannan yana daga cikin al'ada ta kafirai yana daga cikin al'ada ta kafirai shi yasa abu na farko kenan da ya nuna cewa yace bai halatta ba yace wa qad taqarrara fi shari'ati annahu la yajuzu taqliduhum fiha kuma sanin mu ne a shari'a ta musulunci baya halatta mu zamanto muna koyi da abin da ya shahi kafirai yahudawa da kafirai dukkan abin da suke yi mukhalafa musu zammi annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi da yawa ya faɗa mana yace wa fi zalika ahadithun kaseeratun jiddan akan haka kuma akwai hadisi da yawa yace kuntu astaw'ibaha wa kharrajtuha fi kitabi hijabul mar'ati almuslima fi alkitabi was sunnah yace hadisan wannan duka ya koro su a cikin wani littafin shi hijabul mar'a almuslima wato hijabun macen musulma a cikin littafin Allah da sunnunin annabi sallallahu alaihi wasallam malai ce ba'duha fil amri wal hadd ala mukhalafati fi ibadatihim wa aziyaihim wa adatihim wa ba'duha min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam fi mukhalafatihim fi dhalika faman sha'a al-ittila'a alaiha falyarja ilay yace wasu hadisan da ya koro suna mana nuni akan mene umarni da kuma irin yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwaitar akan mu saba musu daga dukkan wata ibadar su wani sanya tufafin su wani irin abin da ya shahi al'adar su na yahudawa na kahurai duka mu saba musu yace wasu hadisan ma bari daga aikin annabi sallallahu alaihi wasallam ne yanda ya saba musu wato wannan gaba ta warko mana yana nuna maka cewa daukan gawa a saman mota bai dacewa shari'a bata halatta ba ayi haka nan a wajen shi zan mu zo mas'alai kamar yanda wannan mas'ala tana daga cikin mas'aloli da malamai suka yi jayayya da shi akan ta tana daga cikin mas'aloli da malamai suka yi jayayya a kanta. Kenan wannan da farko, kenan na farko mu rike shine mine saba ma Yahudawa. Yahudawa ko kahurai su suke daukan gawa a saman mota, to mu kuma an umurce mu mu saba musu. Na biyu yace annaha bid'atun fil ibada, yace wannan ai bid'a ne a cikin ibada, kirkiri ne a cikin ibada. Yace ma'a mu'aradati halis sunna al'amaliya fi hamlil janaiz, tare da wato cin karanta ta yanda sunna ta tabbatar wato akan wato abin da ya shafi daukan gawa. Saboda mun gani Annabi sallallahu alaihi wasallam da yace a dauki gawa yana daga cikin hikimar da atahi a kafa, saboda duk wanda yaga wannan gawa an wuce kai tsaye, duk wata sha'awa da take tare da shi zata katse tana lahira. To idan a mota take, da Allah mota tana iya ta huce ma kai baka sani ba, ko kuma ya zamanto da sai ma wasu daga cikin malamai suke cewa su turawa ko kawarai da suka hassashe irin wannan wato motai, kamar yadda shi ma malamin zai kawo mana magana a gaba, yake cewa saboda su da mun bisu san wani abu wanda zai kawo musu maganan mutuwa ko wani abu, a kawo gashi nan ba a sani ba ma an zo an huce da mota an taya an binne shi. Kuma mu kuma musulmi so ake duk lokacin da ka gani wannan ka tuna da lahira. Ai shi yasa yana daga cikin hikimar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mu ziyarci makabarta, yace kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi ala fazuruha fa innaha tuzakkirukum al akhirah. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace da na hane ku akan ziyartar makabarta, amma yanzu ku ziyarce ta saboda tana tuna muku lahira. Duk lokacin da kaje kabari kaga kabari wannan tare muke da shi, gashi nan yau babu shi, ko kuma wannan gashi za a je a binne shi, dole zakarin da tuna da wato abin da ya shahi wato lahira. Malam yace wa kullu ma kana kadhalika min al muhdathati fa huwa dalalatul ittifaqan, yace dukkan abin da ya kasance kwa zai zamanto ya khalafa ma sunna, ya ci karo da sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam, to wannan yana daga cikin abubuwa na kirkire kuma bata ne ga ittifaqin malamai gabaki daya. Kenan hujjar shi ta biyu. Na uku malam yace annaha tafutu lghaya min hamliha wa tashyi'iha wa hiya tadhakkur al akhirah, malam yace su da yawa zai ta zamanto gaya karshen matukar abinda ake so, kamar yadda muka ce na ya zamanto tuna lahira, wato shine mutun ya same shi lokacin da za a raka gawa, to zai zamanto wannan tafutu zai ta zamanto ta kubuce. Kenan daga an huce da ita a mota kawai baka sani ba ma an huce da wato gawa an je, babu wannan tuna lahira da zakai. Sai malam yace kama nassa ala zalika rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadith al mutaqaddim fi awwal hadha al fasl wattabi'u al janaiz tuzakkirukum al akhirah, kamar yanda yake a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ku raka gawa yana tuna muku wato abin da ya shafi lahira. Malam sai yace aqulu ina fada inna tashyi'uha ala tilka surra ala tilka sura, wato raka gawa a irin cikin motoci irin yanda ake yi, mimma yafutu ala nasi hadhihi lghayati shari'a sharifa tafwitan kamilan aw duna zalika, yace yana daga cikin abinda zai saryar ma mutane wato kai matukar abinda ake so su tuna da shi na lahira, ko ya zamanto duka sun manta da shi, ko kuma ya zamanto ya cire musu wani abu. Yanzu da a mota za a zo kuna zamna anan a huce da gawa, kaga yan kirke minute ne an huce ko kirke sai wani, amma idan a kafa ne fa kaga zakka jima kana tunanin cewa fa ga mutanen nan ga jama'an nan ana tahiya, amma idan a motoci ne kawai daga an zo an huce shikenan ka shiga wato sha'aninka. Shine malam yace duka wannan abin zai zamanto an rasa shi, yace fa innahu mimma la yahwa 'ala al-basiri anna hamlul mayyit 'ala al-a'naq, yace abu ne wanda baya boyuwa ga mutum wanda yake da lura cewa daukan mamaci akan kahudu wa ru'yatul mushayyihin laha, da kuma ganin wanda suke raka wannan mamaci wahiya ala ru'usihim alhali yana suna dauke da wannan mamaci akan wato kahudannunsu, yace ablagu fi tahqiqi tadhkiri wal itta'azi min tashyi'iha ala suratil mazkura, yace wannan yahi kai matuƙa ya zamanto mutum ya tsaya yana la'akari da wannan yana tuna lahira lokacin da mutanen nan suke hucewa, amma idan ya zamanto a cikin mota ne zai zamanto kai tsaye wato an huce. Malam yace wala akunu mubaligan idza qultu, yace ba zan zamanto ba na kasance na zurfafa idan nace innal ladhi hamala al-urubiyyin ala inna alaiha innama huwa khawfuhum min al-maut, wai abin da yasa su kahurai mutanen Uroba yanda suke daukan gawa a cikin mota, malam yace tsoron su ne na abin da ya shafi mutuwa. Yace wa kullu ma yuzkaru bihi bisababi taghallubul madati alaiha wa kufruhum bil akhirah. Ce kuma dukkan wannan abubuwan saboda mine, saboda busu so kwata kwata a tuna a sanyo musu wani abin da ya shafi program in mutuwa a cikin rayuwarsu, kawai su sun kama duniya kuma sun kafirce ma abin da ya shafi wato lahira. Kina wannan duka malam yana nuna ma hikimai da ta sa wato aka ce a dauki gawai wato a hannu a je abin ne da abu na hudu. Malam yace annaha sababun qawiyun li taqlilil mushayyi'ina laha war ragibina fil husuli ala al ajr alladhi sabaqa zikruhu. Yace daukan gawa a mota a je abin ne sababi ne mai karfi wanda zai kankanta wato masu raka wato gawai. Yanzu da a kawa za a tayi a je abin ne da ko mun nisan waje inda da jama'a ne gabaki ɗaya tahiya zai, amma yanzu an ce a mota za a dan dauka, to daga an zo daga motoci sun cika, zaka ga kowa ba zai iya cewa ya tayi a kafa ba, saboda kahin ka tayi motocin sun je hede ku ga mu suna dawowa. Kenan malam yace yana daga cikin abin da idan an dauke ta a mota zai sa ya rage wato wanda zasu je su binne wato wannan mamaci. Yace wa wannan kuma zai zamanto sun rasa mutane, sun rasa lada wanda yake mai yawa kamar yanda yake ya gabata wato a matsala wanda mun gani cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa dukkan mutumin da ya raka mamaci wato yana da lada qirati, wanda kuma ya mishi sallah ya raka shi yana da qirati wato guda biyu. Malam yace min hadha al-fasl dhalika li annahu la yastati'u kullu ahadin an yasta'jir sayyaratan li tashyi'iha. Yace al-khamis أن هذه السورة لا تتفق من قريب ولا من بعيد مع ما عرف مع ما عرف عن الشريعة المطهرة السماحة من البعد عن الشكليات والرسميات، ولا سيما في مثل هذا الأمر الخطير الموت والحق. والحق أقول إنه لو لم يمكن في لو لم يكن في هذه البدعة إلا هذه المخالفة لكفى ذلك في ردها، فكيف إذا انضم إليها ما سبق بيانه من المخالفات والمفاسد وغير ذلك مما لا أذكر. مالي يتي أبو النبي يرشيني كما تيوى أوكن غاوى أموتنا بيا زمن توا ياداتي دك كسا كو دك نيسا كمدى أبند شريعة واتو تسنر نتيوى كما يند بياني يغباتا تيوى za a zamanto shari'a ta yi mukhalafa ta ce a saba ma kafurai cewa wannan bid'a ne, abu ne wanda yake kirkire, cewa ba zai zamanto ba mutane suna ganin wato wannan mamaci da ake huciya da shi yana tuna musu wato lahira. Yace malam yace in ba dan wannan bayanin da ya gabata gabaki daya, yace wannan kadai ya isa ya zamanto wannan daukan gawa a mota yace an mayar da shi. Ala kulli hal wannan mas'ala ce wadda ta malam, wadda malamai sun yi sabani akan shi, sun yi jayayya akan shi, amma kuma magana wadda mafi yawan malamai suka tahi akan ta ita ce daukan gawa a mota ya halata. Me yasa? Saboda mafi yawa a yanzu al'adan mu shine mafi yawa hawan mota kowa yake, jama'a suna hawan mota, kowa ya hau ana hawan mota, kuma ga wurare sun yi nisa na ta yanda za a iya cewa a dauki mamaci a ce aje a kafa aje a binne shi. Kenan shi malam nan yana magana lokacin a ce misali a lokacin al'adar kafurai sune kadai suke hawan mota. Kenan wannan abu wanda nasu ne su kadai, mu ban mu da shi, idan muka dauko shi muna yi kenan shine zai saba ma shari'a. Amma yanzu ga baki ɗayan mu ko ina da bau da kauye da birni kowa hawan mota yake. Kenan kaga ai ta zama mu ma cikin al'adar mu, tunda kahin ayi mutuwan ma muna hawan mota a yanzu. Da aka yi mutuwa an dauki wato gawar saman mota wato aka je aka binne shi, kenan wannan daman mutanen ko ba aje ba a motar suka zo kuma ai ta za su koma, kowa a gari yana shiga mota. Kenan shi yasa malamai suka ce wannan mas'ala ta malam ba za a yi mishi ba wato ittifaki akan wannan mayar da wannan mas'ala. Ya halatta a dauki wato gawa saman mota aje a binne, amma idan ya zamanto wajen kusa ne kenan a dauka a saman kahwadu shi yafi wato falala. Kamar yanda tahiya rakata ya halatta ka hau abin hawa ka raka gawa, amma kuma tahiya kaho shi yafi falala, shi yafi wato abin da ya shahi hikimar da ta sa a ringa ganin wato gawar wannan da za a yi abin ne tana tuna ma mutane lahira. Yana wannan matsala kamar yadda ya gabata cewa malamai da yawa sun ma malan radiya akan wannan wato matsala. Sai matsala ta 57 malam ya ce wal qiyamu laha mansuhun wa huwa ala nawaini, wato tashin ma gawa abu ne wanda an shahe shi, abu ne wanda an shahe shi, an zo da wuce da mu da gawa ka tashi tsi, wannan abu ne wanda an shahe hukuncin shi. Yace kuma qiyamu laha ala nawaini, wato nau'i biyu ne wanda da yawa mu a wannan lokacin zaka gani har yanzu bai shahu ba a wurin mu. Zaka ga wani yana tafiya musamman in ya zo ya tsaya misali dan ya bar hanya su wuce sai kaga yayi tsi, to ban san ba in yana cikin mota yayi ko wutar wa yake yayi tsi ko ko yake. Daw na warko malam yace qiyamul jalisi idza marrat, tsayuwar wato wanda yake zamne idan an huce da gawa, idan an huce da gawa. Na biyu kuma shine qiyamul mushayyi'a laha inda intihaiha ila alqabr hatta tuda ala al'arf, yace shine kuma tashin wato wanda suka zo suka rako gawai, misali ka rako gawa kana gaba har ka zo ka zamna tukun suka iso saboda cinkoson jama'a, lokacin da aka zo kan a aje ta kuce hukunta shi ga baki da malam yace duka wannan an shahe shi. Dalili akan haka kuma ga hadisi daga Ali yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa qama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lil janazati fa qumna thumma jalasa fa jalasna, wato annabi sallallahu alaihi wa sallama a farkon lamari ya tashi ma gawa, lokacin da za a wuce da gawa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tashi, da aka wuce da ita sai wato ya zamna, haka sahabban shi suke su ma ana wuciya da gawa sai su tashi. To amma daga baya sai ya zamanto wato an wuce da ita bai tashi ba, kenan hukuncin ya shahi, an shahi wannan hukuncin kenan na cewa idan gawa za a wuce da ita wato ka tashi, wannan hukuncin an shahe shi. Shine malam yace wa fi lafazin, a wani lafazi yake cewa kana yaqumu fil janazati thumma jalasa ba'du, wato annabi sallallahu alaihi wasallama da ya kasance yana tashin ma gawa idan za a huce da ita, amma daga baya kuma sai ya zamna. Yace a wani ta ruwaya kuma yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama amarna bil qiyami fil janazati thumma jalasa ba'da zalika wa amarna bil juhus, annabi sallallahu alaihi wasallama da farkon lamari ya umurci sahabbai da cewa idan za a huce da gawa a tashi, amma daga baya kuma sai ya umurce su cewa kowa ya zamna, shikenan an shahe hukuncin. Kenan wannan na hucewa da gawa, za a huce da gawa, abinda kai ake so da kai shine itibarin kallon wannan jana'izar da za a huce ringa tuna maka lahira, ba ka tashi ba, wannan ka tashi an shahe wannan wato hukuncin nashi. Sai malam yace wa yustahabbu liman hamalaha an yatawadda, ga mutumin da ya dauki gawa ya raka ta, to an so idan an je wato an je an sabke an binne wanda ya dauke ta kenan a kafura, kenan yayi arwalla, kenan bayan an dawo ka sake arwalla, wannan mustahabbi ne kamar yanda mun gani a hadisi can wajen lokacin da muka yi bayani kan wankan gawa cewa man ghasala, gashi na malam ya kawo shi nan, man ghasala mayyitan falyaghtasil wa man hamalaha falyatawadda, dukkan mutumin da ya dauki wato wanda ya mamaci wanka to shi ma yayi wanka, wannan muka ce shi ma a shahe yake, sai dai mustahabbi ne ya zaman to kayi wanka, ba wajibi bane ba, dole idan ka mamaci wanka sai kayi wanka, shi ma ba wajibi bane ba, dole idan kai ka dauki wato mamaci aka raje aka kai shi makabarta a ce sai ka saki arwalla, malan ta yustahab, an so mustahabbi ne an so kai sake wato arwalla idan ka dauki wato mamaci. Kenan nan malam ya kawo mana karshen wannan fasali da bayani game da abin da ya shahe raka gawa ga baki daya, tun daga farko na irin ladan da mutum zai samu idan an yazo an yi sallah tare da shi har aka raka ta, irin yanda idan an raka gawa kuma ga inda ya kamata ka tsaya, irin yanda wajen raka tan ba laihi kana iya hawan abin hawa, ba laihi kuma ka tayi a kaho wanda shi yafi dacewa, kuma ya halatta wato daukan gawa a irin motoci wanda a wannan zamani namu ya zamanto wato muke hawa ake daukan gawa. Kenan wannan duka wato malam bayanin da ya kawo mana a wannan fasali. Sai fasali na gaba na 13 malam yace as-salatu ala al-janazati, wato salla inda ake yi ma mamaci salla. Malam yace was-salatu ala al-mayyit al-muslim fardu kifayatin, wato salla akan mamaci wanda yake musulmi, wato fardu kifaya ne, farilla ne, wajibi ne, amma nami na idan wasu sun yi sun dauke ma wasu. Idan aka ce akwai fardu la'ain, akwai fardu kifaya. Idan aka ce wannan fardu ain ne, to wajibi ne akan kowa su ya aikata wannan abu, wani bai sarke ma wani shi. Misali kamar mi, misali kamar sallah. Yanzu baka ce ba sallan magariba, idan wani masallaci suka yi ku ɗan wannan ungo ba he kun yi ba, wannan fardu ainin ne, matukar baligi ne kai, wajibi ne a kanka. To shi kuma fardu kifaya shi ne idan wasu sun yi sun ɗauke ma wasu, shi ne kamar misali sallar gawa. Misali an zo za a ma mamaci sallah, kan kai arwalla da gaugawa baka samu ba ruwa har aka yi sallah, wannan ta sabka daga kanka. Amma a ce ga musulmi ya mutu a garin musulmi, a ce ba samu ba wanda zai mishi sallah ba, to wannan akan al'umma musulmi laifi yake gabaki da. Dole a samu wasu gungu na jama'a wanda idan sun ɗauki wannan yauni suka yi mishi sallah, to ku kuma ta sabka daga gare ku. To eh, haka sallar gawa take. Daga wasu sun yi wannan sallar, ku ta sabka daga gare ku. Shine malamin yace li amrihi sallallahu alaihi wa sallama biha, saboda umarnin annabi sallallahu alaihi wa sallama da yayi da wannan. Fi ahadisin azkuru minha hadis Zaid bin Khalid al-Juhani, malamin yace a cikin hadisai zai ambata mana hadisin Zaid bin Khalid al-Juhani, yarda Allah ta tabbata a gare shi. Yake cewa anna rajulan min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallama tuwfiya fi yawm Khaybar, wato wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama ya mutu a ranar yakin Khaybar. Fa zakaru zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, sai sahabbai suka zo suka gaya ma annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa fa ga wane ya rasu. Annabi ya ce musu mi sallu ala sahibikum, ku je ku yi ma dan uwanku sallah. An gaya ma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo a yi mishi sallah, annabi ya ce a ku je ku yi mishi sallah. Fa taghayyarat wujuhun nas li zalika, wato sai huskokin mutane suka wato canza, saboda irin yanda suke annabi sallallahu alaihi wasallam yana ma al'umma sallah. Yau an zo an ce annabi sallallahu alaihi wasallam a zo a ma wani sallah, annabi ya ce ku je kuma dan uwanku sallah, sai huskokinsu suka saki. Sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce musu inna sahibukum ghalla fi sabilillah, sanda cewa abin da yasa nace ku je ku yi ma dan uwanku sallah, saboda wannan dan uwan naku wato yayi kwange ya ci gululu wato a cikin wato ganima ko kuma ta alfai'u na yaki, wato ya ci wani haƙƙi. Idan aka ce al-ghulul ghalla min al-ghulul kenan shine ake ce ma gulul, abu ne misali na jama'a gabaki daya, sai a zo kan a raba kai ka dauki wani abu. To shi a cikin kayan yakin shine yace fafatashna mata'ahu fa wajadna kharzan min khuruzil yahud la yusawi dirhamain, yace sai muka bincika kayan shi wannan mamacin, sai muka samu wani kan wato zinare irin na Yahudawa, kan saniya misali na zinare irin na Yahudawa wanda bai huce dirhami biyu. Shine a cikin kayan yaki kahin araba wannan ganima he ya dauka. To dalilin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku je ku yi mishi sallah, ba zai mishi ba. To nan mahallin shahid kahin mu zo wannan mas'alai shine mine da annabi sallallahu alaihi wasallam yace sallu ala sahibikum, ku yi mishi sallah. Kenan kaga fardu kifaya ce, da fardu ainin ce, da annabi dole shi ma kenan tana kan shi za a je a yi mishi sallah. Kenan idan wasu sun yi wasu inda ba su yi ba ma ta sabka daga kansu ita sallar wato abin da ya shafi janaiza, sallar gawa. To wannan shi abin da yasa cin haƙƙi na al'umma, kaga shi nan dukiya ce ta yaƙi gabaki ɗaya da aka zo da ita, kafin a raba a bada kaso a bada kaso, sai shi ya ɗauki wani abu. To dalilin wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wato ba zai mishi sallah ba, wanda akwai hadisi daga cikin akwai wani ana ce mishi kirkira in ban manta ba, cikin hadisin shi ma irin shi ya ɗauki wani abu daga cikin ganima ta yaƙi da ya mutu, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce huwa finna, wato wani ɗan wuta ne, yana cikin wuta. Sabai suka yi mamaki, dan mi aka ce ga abin da ya yi. ga abin da ya dauka. Shi yasa daukan dukiya ba da haƙƙin mutum ba babban lahi ne, zalunci ne, wanda akwai hadisai da yawa na Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke tsoratar da mu akan irin wannan. Idan ka duba bangaren iyaka, ka ci iyakar wani ta gonar wani ko kuma ta karan wani farsal ne, misali ga iyakar ka bakin wannan gaba, sai zamanto ka zo ka ƙara metre guda. A ranar lahira Annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a tono duka wannan ƙasar gabaki daya, har ƙasa ta bakwai za a dora ma ita a kawo a kai. Annabi yace ma sahabban shi, kai in samu ɗayan ku a zo a wayi gari gobe ya zo da saniya a saman kanshi ranar tashin alkiyama tana mishi umbo, ko kuma ya samu a same shi da raƙumi, ya dauko raƙumi yana mishi kuka a sama, saboda mi? Saboda daukan dukiya wadda ba taka ba. To ina ga kace wannan dukiyar gwamnati ce, to kaga wannan babban matsala ce. Dukiyar gwamnati ba dukiyar wai bakin gwamnati bace, a'a dukiyar al'ummar Niger ce gabaki daya. To kai yanzu ka ci kudin wannan na al'ummar Niger, yaushe ka gansu marantana a zo a wannan in maka kaci wannan dirhami biyu ko yace, to ina masu cin miliyar kaza, kaci miliyar kaza, kaci miliyar kaza. Idan wata waza kai ka bayyana kanka ka ce kai mai saja Allah na siyon, ka ce al'umma dan Allah ne kudi kaza ni ne na dauka yayi maka, kuma duk da haka nan ka san wani ba ya yayi maka ba, wani ba ya yayi maka ba, kawai dai shi yasa ka nisanci da ka ci dukiyar mutum goma, wallahi wanda ka ci ta mutum daya wanda la'alla gwagwarmaya ta tsaya a kan shi. Nabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisin da Nabi sallallahu alaihi wasallama yake ba mu labarin, wa yake tambaye sahabbai wane ne muflis, kun san waye matsiyacin lahira? Sahabbai suka ce ai matsiyaci shine wanda bai da dinari bai da dirham. Annabi yace a ba shi bane ba, matsiyaci wanda shine zai zo gobe ranar tashin alkiyama ya zo da lada, kai ne azumin ramadana kullun da kai aiki, qiyamul layli da kai aiki, komi khamsa salawatu a masallaci kana yi, kowace bayan sallah sai kayi nafila, amma matsalar mine ne? Ka cuci wani, ka zagi wani, ka ci mutuncin wani, ka ma wani kazafi, ka dauki dukiyar wani. To gobe ranar tashin alkiyama idan aka zo ya ne zai kaga nan babu kudi, babu kuma maganar na yahe ma ban yahe ma ba, a'a maganar lada ce da zunubi. Sai a dauki ladanka a ba ma wancan wanda ka zage shi, gashi can akan titi yana zamne, ka yi da sallah ka wuto ka zage shi, sai a gama sallolin naka na wani wata uku a bashi, kaga ya zamna kai ka zo ka yi wahala kuma kashi ya bashi cikin dare ka yi qiyamul layli, ramadan ya zo ka yi qiyamul layli, shi kullun yana zaune a fada a gaban shi kake wuce ka tayi masallaci, in ka dawo ka ce ko ka ringa nuna ga ƴan wuta ko kuma wani abu makamancin haka, ko ka ce kaza suke kaza zage su ka ci mutuncin su, kuma a gobe ranar tashi alkiyama akwai a dauki ladan naka wannan wanda ka nema cikin dara kuma a bashi. Allah bai zalunta kowa, kaga waye kama kanka kama. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace matsiyaci wanda shine matsiyaci shine wannan, kuma bata kare ba idan ladan naka ya kare gabaki daya, sai a ringa dauko zanubin su ana lafta ma, ana dauko zanubin su ana lafta ma, hatta da kullum muna tambihi hatta da shuwagabanni, shuwagabanni idan sun maka wani abu a abbar su, kada ka zo kai ta zage zage kana zagin su, a'a ita addu'a Allah hudda ma hakkinka, Allah hudda ma hakkinka. Annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya faɗi, yace za a wayi gari a zo ƙarshen duniya, idan ta zo za a ringa samun babakere, za a ringa dora muku shuwagabanni wanda za su ringa juye dukiyar ku su hana ku haƙƙin ku. Annabi me yace mana? Ce mana ya isbiru, ku dawo hakuri, ku ba su haƙƙin su, haƙƙin ku kuma ku nema a wajen Allah, gobe ranar tashin alkiyama Allah sai ya rama mu. To wannan duka abu ne wanda idan ka zalunci wani, shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin wani hadisi, man kanat lahu madlamatun li ahihi falyatahallalhu al-yawma qabla an yati yawma la dirhama wala dinar, aw kama qala. Annabi yake cewa dukkan wanda ya kasance da dan uwan shi akwai zalunci, to tun anan duniya su gyara, kafin ranar da zata zo babu dinari babu dirhami ba sefa ba dolar ba naira ba wannan dukkan su, kawai maganar lada ce da maganar zunubi. Allah subhanahu wataala ya kare mu. kenan malamin yace wa yastasna min zalika shakhsani fala tajibu salata alaihima, a cikin wanda za a yi ma sallah an togace wasu wato mutane guda biyu wanda sallah bata wajaba ba akan su, bata wajaba ba. Na warko shine at-tifl alladhi lam yablugh, yaran da bai balaga ba, yaran da bai balaga ba, ba wajibi bane a mushi sallah, ba a duba ga ba wajibi bane a mushi sallah. Yace da anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lam yusalli ala ibnihi ibrahim alayhi salam, qalat aisha radiyallahu anha mata ibrahim ibn nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibn 18 shahran falam yusalli alayhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam dan shi ibrahim da ya rasu annabi bai yi mishi sallah ba, ya rasu yana da wata 18. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi mishi sallah ba, haka aka je aka binne shi. Kina wannan yake nuna mana yi ma wato yaro wanda bai balaga ba sallah ba wajibi bane, amma ya mustahabbi ne a yi mishi sallah. Idan ba a yi mishi ba, ba wajibi bane ba. Idan aka yi mishi, kamar yadda zan magani malam shi ma ya yi bayani cewa idan an yi mishi za a yi mishi sallah, a je a binne shi. Mun ga masala a baya cewa a je a binne shi wajen nema mishi gafara, kuma sai dai a ringa nema ma uwayen shi gafara. Kenan wannan shi wa, amma ba wajibi bane a yi mishi sallah. Na biyu shine wato ash-shahid, shine shahidi, su ma mun gani a baya shahidi ba wajibi bane a yi mishi sallah. Yace li anna nabi sallallahu alaihi wasallam lam yusalli ala shuhada Uhud wa ghayruhum kama sabaq, cewa nabi sallallahu alaihi wasallam shahidan Uhud da aka yakin Uhud bai yi musu sallah ba, da wasu daga cikin shahidai ba a yi musu ba sallah. Yace walakin zalika la yunafi mashru'iyyat as-salati alayhima bidun wujub kama sayati fi al-mas'alati at-taliya, malai yace wannan bai nuna cewa wato ba za a iya yi musu sallah ba, a yana kore wajibci ne. Idan aka ce abu wajibi ne sai an yi, to idan aka ce mustahabbi ne kenan shi ba wajibi bane. Kenan wannan malai yace bai nuni akan mustahabbancin cewa wato ba za a iya musu sallah, kamar yadda masallah ta gaba zai zo mana bayani da ita. Sai malam yace wa tushra'u as-salatu ala man ya'ti dhikru, yace an so ayi wato sallah, ko kuma ana yi ma wato wanda zai ambata mana wato sallah, shi ne yace at-tifl, na farko shi ne yaro. Can yaro yace mana ba wajibi bane, amma nan kaga ya kawo yace an so ayi mishi sallah. Yace walau kana saqtan, koda ya kasance bari ne, malai yace koda ya kasance bari ne an so a yi mishi sallah. Yace wa huwal ladhi yasqutu min batni ummihi qabla tamamihi, shine yaron da zai zamanto ya rasu kafin ya cika wato a cikin cikin mahaifiyar shi, saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gabata yace wa tiflu yusalla alaihi, wato yaro karami ana yi mishi sallah, wa yud'a li walidayhi bil maghfira war rahma, sannan a nema ma uwayen shi gafara da kuma abin da ya shahi jin kai. Malam yace wa zahir, abin da yake bayyananne anna saqit inna ma yusalli alayhi idha kana qad nufikhat fihi ruh wa dhalika idha istakmala 4 ashhur thumma mata fa amma idha saqata qabla dhalika fala li annahu laysa bimayyitin kama la yakhfa. Malam yake cewa abin da yake bayyananne cewa yaro ko kuma a ce bari, idan mace ta yi bari ana yi mishi sallah, idan ya kasance an busa mishi rai, idan ya kasance an busa mishi rai, idan shine idan ya cika wata nawa, wata 4 a cikin ciki, sannan ya mutu. Yace amma idan bai cika ba wannan, kenan malam yace ba za a yi mishi ba sallah, saboda ba matacce bane ba, saboda daman ba a busa mishi rai ba, barantana a ce ya mutu. Kenan idan bai cika ba wato wata 4. Malam yace asluhu min hadisi Abdullah ibn Mas'ud, daga hadisi Abdullah ibn Mas'ud da yake cewa Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ahadakum yujma'u khalqahu fi batni ummihi 40 yawman nutfa thumma yakunu 'alaqatan mithlu dhalik thumma yakunu mudghatan mithlu dhalik thumma yursalu ilayhi al-malaku fayunfakhu fihi ruh. Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dayan ku ana tattara halittar shi a cikin cikin mahaifiyar shi 40 yawman nutfa, kwana 40 yana dugon mani, thumma yakunu 'alaqatan mithlu dhalik, sannan ya koma wato tsoka kwatankwacin kwana 40, sannan ya koma gudan jini kwana 40, thumma yakunu mudgha, sannan ya koma tsoka, thumma yursalu ilayhi almalak, sannan ayi 40 inna 44 sai zamanto an aiko mishi wato mala'ika ya busa mishi rai. Kinan idan ya cika wannan watanni, ya mutu kenan an busa mishi rai kenan wannan matacce ne ana iya yi mishi sallah amma idan bai cika ba kenan ba za a yi mishi sallah ba bai cika ba mutum ma barantana wato a yi mishi sallah sai malam yace na biyu yace ash-shahid shine shahiri wa fihi ahadithun kathiratun akwai hadisi da yawa malam yace aktafi bi dhikri ba'dihha zai tsaya da ambaton wasu daga cikin su hadisi na farko malam yace ana abdullah bin zubair radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama amara yawma uhud bi khamza fasujiya bi burdin thumma salla alaihi fakabbara tis'a takbirat thumma utiya bi qatla yusaffuna wa salla alaihim wa alaihi ma'hu wato annabi sallallahu alaihi wasallama ranar da aka yakin uhud mun gani a baya cewa ya ma hamza salla shine yace ya sa an kawo hamza an yi mishi likkahoni an rihe shi yayi mishi salla yayi kabbara tara yayi kabbara tara zan mu zo a can gaba tunda muna cikin abin da ya shafi salla ta gawa zan mu ga adadin takbirat da ake yi na gawa kabbara nawa ake yi to na annabi sallallahu alaihi wasallam kabbara tara yayi sannan aka kawo wasu ana yin sahu ana yi musu wato salla kenan ka gani shahidi shi ma ana iya yi mishi salla amma ba wajibi bane ana iya binne shi ba tare da an yi mishi salla ba kamar yanda bayanin su wato ya gabata hadisi na biyu malam yake cewa an Uqba bin Amir al-Juhani anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama kharaja yawman fa salla ala ahli uhud salatahu ala al-mayyit ba'da 8 sinin kal mawaddi lil ahya wal amwat thumma sarafa ila al-minbar fa hamida Allah wa athna alaihi fa qala inni faratakum wa ana shahidun alaykum wa inna maw'idukum al-hawd wa inni wallahi la anzuru ila hawdi al-ana wa inna arduhu kama bayna al-aylati ila juhfa wa inni utitu mafatiha khaza'in al-ard aw mafatiha al-ard wa inni wallahi ma akhafu alaykum an tushriku ba'di walakin akhafu alaykum ad-dunya an tatanafasu fiha wa taqtalu wa tuqtalu فتهلككم كما هلك من كان قبلكم قال فكان آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقب نان عامر الجهني يرد أن لا تتبتع أقريش يكتوا ونلوكة النبي صلى الله عليه وسلم يهود يجي ييما وتو شهداء أهد صلى وند أكا كشل أياك أهد النبي يهود ييمس صلى باين وجن شكرا تقص دياك أهد باين وجن شكرا تقص دبنيس annabi ya huto yayi musu sallah kamar yana musu bankwala na wato rayayyu da kuma wanda suke mamata sannan bancin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam sai yaje ya hau minbari yayi bi Allah ya gode ma Allah ya jinjina ma Allah subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inni faratakum yace ni me rigayar ku ne wato ina jiran ku yace wa ana shahidun alaikum kuma ni me sheda ne wato akan ku zan yi muku sheda yace wa inna maw'idukumul hawd wato alqawalin mu da ku randebun mu da ku wato shine altabkin wato hawd tabkin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake farfajiyar alqiyama yace wallahi la anzuru ila hawdil an yace wallahi ina rantsuwa da Allah ni a yanzu nan ga tabkin nan nawo nan ina tsinkaye annabi yake bada yace fadin shi yace kamar fadin daga Aila ne zuwa Juhfa wato tsawon wajen kilometer wajen dubu da yanka wanda a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa haudi masirata shahrin wato wannan tabkin nashi na annabi sallallahu alaihi wasallama tsawon shi gurgurun tahiyar wata guda ne haka fadin shi gurgurun tahiyar wata guda wanda zai yi wata guda yana tahiyya lisani nawa zai bada kilo nawa zai ci ha a wuni aka ce kilo 50 zakai ya ci idan baka tsaya ba kana tahiyya ko kuma ka ci 40 to a wata guda kwana 30 kaga zaka ci wajen kilo 2000 da wani abu a sai dai mil wani abu zaka ci kilo 2000 da wani abu to wai wannan a kididdige misali a ce tun daga nan da magarama har zuwa ya mai tsawon tabkin haudin annabi sallallahu alaihi wasallam kalli keta wadajin da zakai kuma fadin shi ma haka to wannan tabki na haudin annabi sallallahu alaihi wasallama shine mutun idan ka sha wannan ruwan kai da ishirwa har abada za a zo a kahin a shiga aljanna shi ake shan shi kafin a shiga aljanna shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake bada labari yace yana nan yana jiran mu yana nan yana jiran mu a wannan gace kwaf na shan ruwan shi kai ka ce adadin tauraron sama suna kelkeli haka wato abun shan ruwan wannan haudin na annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa inni utitu mafatiha khazainil ard aw mafatiha al ard kusan da cewa an bani makullan wato taskoki na ban kasa wato wannan nuni ne akan cewa al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama wato za a samu yalwa annabi sallallahu alaihi wasallama za a samu yalwa wato al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama za ta samu yalwa a bayan shi shi yasa yace wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tushriku ba'di ce wallahi ba wai yana ji mana tsoran wato mi gama bauta Allah da wani ne bayan shi bayan mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallama ba shi ba ma yafi ji mana tsoro annabi mi yace yafi ji mana tsoro shine akhafu alaikum ad-dunya nabi yace wallahi yahi ji mana tsoron duniya saboda duniya yace anta tanafasu fiha ya zaman to muna tanafusi ana rigai-rigai ana wato abin da ya shafi concurrence da duniya zaka gani kuma yanzu halin mu kenan concurrence na duniya idan kana da wannan salula kaga dan kusan ka ya saye wata wadda take da kamera biyu kai ka koma mai uku wane yayi gini yayi beni biyu kai ka zo kai uku wane ya saye kaza adadin gidajen shi kaza kai ka zo ka saye kaza wane yana da mota kaza kai ma ka zo ka nemi kaza zaka gani kawo rayuwar an koma ta nafusi akan cikin komi kaya da kake sa ka sa shaddaka wanda take dezem wani gobe ya sa gizna kai ma gobe da bashi da wani yane ne ka nema ka sa gizna takalmi ka nema ka to haka za a zaka gani ana ta tanafusi shine annabi yake cewa wallahi yana tsoran mana duniya duniya ta zamanto an shinhuda muku ita ya zamanto muna tanafusi akan ta muna kwankeran su muna rigai-rigai a cikin sha'anin duniya annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya zamanto tana halakar da mu ta halakar da mu kamar yadda ta halakar da wato wanda suka zo gabanin mu wato shi abin da ya shafi san duniya abu ne wanda da san dukiya ne wanda yake cikin wato ran dan adam ko cikin zuciyar dan adam annabi sallallahu alaihi wasallam yake tafadi cikin hadisi cewa da dan adam yana da wato wani wata korama ko wata sahara guda ta zinare gabaki daya a ce duka wannan saharar zinare takaci sai yayi guri ina ma a ce sahara bici shi dan adam haka yake shi yasa gurin dan adam ya huce ajali shi wanda irisin da ajalinka idan ya zamanto bakin wannan kadir in nan ne ajalinka bakin nan ne ajalinka cewa a nan zaka mutu to gurin ka ina ji har ya dangane da can babu wanda zai iya cike gurin shi mutuwa take da suka shi shi yasa harkar duniya mutum sai yayi nesa nesa da ita shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yana ji mana tsoron duniya zamanto an shinhuda mana ita ta halakar da mu kamar yadda ta halakar da wanda suka zo wato gabanin mu kamar yadda wanda suka zo gabanin mu duniya da abin da ya shafi fitinar mata ita ta halakar da su annabi sallallahu alaihi wasallam haka a cikin wani hadisi yake mana kashedi da abin da ya shafi yace wattaqud dunya wattaqun nisa ku ji tsoron duniya ku ji tsoron mata fa inna awwala fitnati bani isra'ila kanat fil nisa saboda farkon fitinar bani isra'ila ta kasance wato daga mata ta taso duk fitina da ta taso zaka gani ma abin da ya shafi mata ma abin da ya shafi duniya sai dai Allah subhanahu wa ta'ala ya data da mu Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu Uqba bin Amr al-Juhani yake cewa fa kanat akhiru nazaratan nazartuha ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace wannan hudubar da yayi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi musu yace ita ce karshen gani da na gani annabi sallallahu alaihi wasallam na uku malam yake cewa shine man qatala fi haddin min hududillahi li hadisi amir bin husayn wanda aka kashe da wani haddi daga cikin haddin Allah subhanahu wa ta'ala misali mutun ne wanda aka mishi haddin da za a mishi na kisa ne aka kashe shi to za a yi mishi sallah shine yace hadisi da yazo anna imra'atan min juhaina wata daga cikin juhaina atatin nabi sallallahu alaihi wasallam tazo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min zina zana dauke da ciki na zina fa qalat sai tace ya nabi ya Allah asabtu haddan fa aqimhu alayya ya ma'aikin Allah na cancanta a yi mini haddi atsida mini wannan haddin. Fada annabi sallallahu alaihi wasallam waliha, annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kira waliyinta, fa qala ahsin ilaiha fa idha wada'at fa atini biha, yace kaje ka kyautata mata idan ta aihi wannan cikin to ka zo da ita. Fa fa'ala, sai aka zo da ita. Fa amara biha annabi sallallahu alaihi wasallam fa shakkat alaiha siyabaha summa amara biha farajamat summa salla alaiha, sai annabi sallallahu alaihi wasallam yasa aka darmi gaftanta, sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni aka jeheta, sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mata salla. Fa qala lahu umar yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa tusalli alaiha ya nabi Allah wa qad zanat, shin annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu wannan kai yi mata salla alhali tayi zina? Sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma umar walla qad tabat tawbatan law qasamat bayna 70 min ahli almadina law sa'atuhum wa hal wajadat tawbatan afdal min an jadat bi nafsiha lillahi ta'ala. Yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahi wannan mata da ka gani ta aikata alfasha tayi zina tazo tace annabi tayi kaza a mata haddi, aka mata wannan haddin, annabi yace tayi tuba wanda da za a raba shi a cikin gidaje 70 na Madina da ta isar musu, wato tuban da tayi a duba gidan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina gida 70 a raba musu tuban wannan da ta wadatar da su wannan tuba. Annabi yake cewa wa hal wajadat tawbatan, shin ta samu wani abu wanda yi wannan tuban an jadat bi nafsiha lillahi azza wa jalla hatta zo ta sallama kanta zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ta miƙa kanta, saboda abu ne wanda yake da wahala, ya aikata aikata laifi babba, ta san sarai idan ta zo wato ta gai haddi za a mata na a kashe ta a raba ta da rayuwarta, amma duk da wannan tsoron gamuwarta da Ubangiji subhanahu wa ta'ala yasa dole ta kyautata tubanta ta zo ta gai ma annabi sallallahu alaihi wasallama dan a tsida mata wannan haddi. Kenan ka gani mutumin da aka tsida ma haddi, alƙali ya tsida mishi haddi, sawa'un na kashewa ne aka kashe shi ko na jehowa ne aka jehe shi ya mutu, shi ma ana yi mishi sallah, ba a ce ba a yi mishi sallah ba, kenan ana yi mishi sallah. Insha Allah nan za mu tsaya, kenan sati mai zawwa rana ta yau, insha Allah sai mu tashi wato gaba ta hudu cikin wanda wato ake yi ma sallah. Da fatan abin da muka faɗi daidai, Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan gaba daya, kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana ya shahi shi daga cikin zikatanmu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma aminna fi awtanina, Allahumma aminna fi awtanina, Allahumma aminna fi awtanina, Allahumma aminna fi awtanina, Allahumma rudda kayda a'da'ina, Allahumma rudda kayda a'da'ina, Allahumma rudda kayda a'da'ina. Allahumma inna nas'aluka al-amna wal-amana fi biladina al-Niger birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.